Dande, Adam Zangone, White House Family,
Fresh Mia Mia,
Yes I,
Inaya, Inaya, Na Baba Megida Nana, Inkumba Munana,
Allah Zisa Kamana, Allah Zisa Kamana, Zisa Kamuku Zisa Kamana, Allah Zisa Kamana, Zisa Kamuku Zisa Kamana, Allah Zisa Kamana, Allah Zisa Kamana, Allah Zisa Kamana, Allah Zisa Kamana,
Baba Kaduba, Mana Aini, Baba Kaduba, Miniba,
Baba Kali,
Mana Aini, Baba Kali, Miniba,
Kunga Kukiara, Mene Ganga, Nazandoka, Zamura Karaka, Shicha, Sumana, Yoba, Shaka,
Nina Kitara, Rindina, Nefitoko, Waita, Jinjina,
Uwalua, Kankana, Koda, Bakasha, Bakadandana,
Baza, Kinda,
Kana seru an sama ya biya
inaya inaya na baba megida nana inkumba munana
bulle
allah zisa kamana
allah zisa kamana zisa kamuku zisa kamana
bulle
allah zisa kamana zisa kamuku zisa kamana
bulle
allah zisa kamana allah zisa kamana allah zisa kamana allah zisa kamana
baba kaduba mana
nokuma bakuduba miniba Kale miniba
inacha kuibaya seku yikaba
idadare
walai talai babu wani afuta bazaiye mukuba
daburi na kujidadi ku minitadi kuringa talapa na idan zamfadi
da kungani zuciyan ku yayin nishadi
buri na indiga ba ku tallafi
idan bana na zuciyan ku zai zafi ku dinga
ina fresh abia
na baba megida nana in kun ba mu nana
bulle
allah zisa kamana
allah zisa kamana zisa kamu Zisa kamana,
Allah zisa kamana, zisa kamuku zisa kamana,
Allah zisa kamana,
Allah zisa kamana,
Allah zisa kamana,
Allah zisa kamana.
Baba kaduba, mana aini ma baku duba miniba,
Baba kyaali,
mana aini ma baku kyaali miniba.
Yamma ta kuba hakaba, kayuna muchigaba, muchigaba.
Dadare
walai talai babu wani afuta bazaiye mukuba